Babuka Akwai ruwa na randa, akwai ruwan madaci.